ilimi garkwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku jama'a kiran mu nake bisa da
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam yanzu haka dai dubban daliban Najeriya ne dake karatu a jamhuriyar Niger suka shiga wani hali na kakanin kai sakamakon rikicin da kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Niger inda kuma kungiyar ECOWAS da kuma tarayyar Najeriya suka kakabawa jamhuriyar Niger takunkumi tuni dai irin wayannan dalibai da kuma iyayensu suka fara kira ga kasashen guda biyu da kuma kungiyar yammacin Afirka sai dai yawo ko ECOWAS da siwa Allah da Annabi su daidaita domin kawo zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar Niger wannan hali na kakanin kai da daliban na Najeriya suka shiga ya zo ne watanni bayan da dalibai takwarorinsu da ke karatu a kasar Sudan suka fada cikin irin wannan hali sakamakon barkewar yaki tsakanin sojojin Sudan da kuma sojojin sakai a kasar ta Sudan abinda ya kai ga gwamnati amfani da hanyoyi da dama wajen fitar da daliban Najeriya da ke karatu a kasar ta Sudan to kuma menene fatan irin wayannan dalibai na Najeriya da ke karatu a jamhuriyar Niger ga dai ra'ayin wasu daliban da na yi hira da su ta wayar tarho
My name is Happiness Beatrice Audi, about 200 level in Mariam Abacha American University, studying international relations. Basically, as a student in Mariam Abacha American University, I'm not really happy about what is going on right now in Niger Republic.
Sunana Halilu Ahmad Duku, ni dalibi ne a makarantar Mariam Abacha American University of Niger, na Maradi, ina karanta medical laboratory. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a Niger kawai da su wuce Allah shi shige mu na gaba. Saboda abubuwan sun ya akwai a lot of challenges take abubuwan da ina ai faɗannan sai shafi karatu za mu tsaya karatu sannan kuma ya ci a cikin gwamnati ta ECOWAS da ta Nigeria duk wani Niger din gaba daya da Mali a zauna a yi ko da ai faɗannan ne mu ne ɗan adam din za a faɗa kuma ƙarshen ta kan za ta dawo da Allah masu faɗa a jira Allah su tsaya a tsana a suhu a gama magana saboda za a cuci mutane sosai wallahi idan an kai faɗannan ta talakawa ga mutan rayuwa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Yusuf Bello, dalibi a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Wannan gaskiya muna fuskantar kalubale sosai tun kafin mu koma Niger. Saboda haka muna kira da gwamnatin Najeriya ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da Niger da kuma kungiyar ECOWAS din. Saboda wannan rigimar zai haifar mana da gagarumin matsala a kasar mu da kuma mu kanmu dalibai kuma matsayin mu na dalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standards na karatun mu.
Sunana Hassan Muhammad Sani, dalibi a Jami'ar Mariam Abacha American University da ke Niger Republic. Gaskiya muna fuskantar kalubale sosai in ma bamu koma Niger din ba. Saboda haka dan Allah muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da kuma Niger da kuma ita kungiyar ECOWAS. Saboda wannan rigima zai haifar da matsala babba gare mu da kuma kasar mu gaba daya mu mu a matsayin mu na dalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standard din karatun mu saboda haka muna kira da shugabanni da duk wasu masu fada a jiki dan Allah a dawo kan teburin sulhu a daidaita maganar nan
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hafsa Muhammad Sani daliba ce a Jami'ar Maryam Abacha American University na Niger Republic muna kira da shugabannin mu na Niger da na Nigeria da su zo a sasanta da wannan abubuwan ke faruwa a Niger domin mu koma mu karasa da karatun mu
su ma dai iyayen wayannan dalibai sun miƙa fatan su ga kasashen na jamhuriyar Niger da kuma Najeriya da kungiyar ECOWAS na daidaitawa kamar da wannan malami ya sheta mani
Assalamu alaikum matsayin mu na iyaye duk inda aka ce danka ba zai je makaranta ba zai zauna a gaban ka tashin hankali ne a gare ka to wannan shi ya kawo dole hankalin mai tashi kuma kaga makarantun nan namu da muke tura yayin nan Niger gudun irin rigingimin da ake a jami'o'in Najeriya to yanzu kaga abin ya zama an yi gudun gara ne an fada gidan sahu kuma ga kudaden da mu muke kashewa a wannan karatun nasu kaga an rubuce ne ga kudi da muka kashe kuma ga cewa ya abubuwa sun mana nisa fatan mu shine a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin Niger a daidaita saboda rayuwa ta zama yadda ta kamata kamar yadda mu tsaya mun yi wa kanmu adalci da mu da Niger boda ce irin ta tura kawai aka yanka ta amma kusan mutane ne da yawa masu al'adu da yawa masu kabilare da masu addini da abubuwa da yawa kusan kashi 90 na rayuwar Niger yayi daidai da Najeriya saboda haka mata na dai wannan bai zo karshe kuma ya zama alheri ayi akari dan rayuwar yayin mu ta ci gaba mu samu ci gaba
abin da yake faruwa a Niger ya shafi Najeriya domin wani ba ne miki kuma yawancin dama kasashen Najeriya da Niger kusan duk wani ba ne wani skarba mu kawai ba haka ba ai ba mu da ruwan banki akwai afaka da komai da mudu to kuma yayin mu suna zuwa suna karatu a can da su kuma suna zuwa to kaga wannan abu da yake faruwa wallahi ba za mu ji daɗi ba saboda haka babangida kaga yayin mu suna karatu a Niger har su kwata nau su Sudan ga suna to kaga abin da muke fata ubangiji Allah ya kawo wannan sauki domin Najeriya ta bada ƙarfi akan maganan karatun yara da yayin talakawa da wanda ba su da wanda su kuma wallahi yayin ba su fita su yi karatu a jawa amma kullum a ƙara gobe a ƙara ba hutu ga kuma yajin aiki na malamai saboda kuma na kira ubangiji Allah ya kawo mana sauki domin cikin tarayya su duba irin halin da talakawa su yi akan maganan kudin makarantar yara
to masu sauraro da wannan ne kuma muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta bada umarnin shirin da daidaita shi General Gresham naku baban yanji burin ke cewa huta lafiya sai wani mako
can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa